Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wannan nema addu'a ne kenan ko? Ba tambaya ba. To sai dai kuma muke tambaya ne amma wanda zamu mika wa Allah gaba daya.
Yawwa.
To Allah madaukakin sarki muke roko ya karba mana wannan addu'a baki ɗayan mu, ƴaƴan mu, mazan su da mata. Ubangiji Allah ya sada su da abokan zama na gari waɗanda suke a farin cikin wato iyaye da sarrakai duka da kuma sanyi idanu ga iyaye. A babu shakka irin wannan zamani sai an jage da wannan addu'a, saboda irin yadda al'umman mu suka riga suka birkice gaba ɗaya a ƴaƴan maza, irin abinda suke ainihin wato tunani yanzu daban da irin yadda abinda iyayen suke tunani, kuma ƴaƴa mata irin abinda ake hangen musu daban da irin abinda ainihin wato suke tunani. To in ba mutum ya dage da addu'a ɗin ba, to shi ne sai ku ga Allah ya cika wa mutum burinsa. Sannan ƙara alaƙantawa da bayani da muka gabatar a cikin tattaunawanmu, ku dubi irin yadda uwar Maryamu ƴar Imran ta yi ta ma yarinyanta addu'a tun ma kafin ta haife shi. To wannan zai taimaka wa samun zuri'a na gari, mu yawaita roƙon Allah. To amma kuma roƙon Allah fa yana samun tagomashi da irin yadda ke ma kike, da irin yadda kai ma kake. Idan kana nagari kana kuma ƙoƙarin biyayyar Allah, to kana yin addu'a sai addu'an kai shiga. Amma in kai a karan kanka akwai abubuwa da yawa da suke buƙatar sai kayi gyara, to ko kayi addu'a wannan halayen ka sai yayi wa addu'an da baibai, sai addu'a ya ke tafiya. Allah Ubangiji ya sa mu dace da gafarta mana. Na'am.
Na biyu da turanci da rubuta ta ce, what is the specific time to wake up to pray at night?
Now, I think this is my last question.
No problem. I'm not even there. Sure. Muka yin haka, we can karanta da turanci da saboda ita da
rubuta. Hey, better.
Yawwa, sai ka san cewa an karanta da
rubuta. The question says, what is the best time to wake up and pray in the night? I think the Prophet sallallahu alaihi wasallam has explained that in his a famous hadith, that the best time for one to observe ibadah in the midnight is the first portion of the night. That is the last portion of the night, which is equivalent to, you know, the time used to vary. It is not a static or a permanent time. Now that we have, can I say, longer is it day than night? So the last portion of night always is from 3 o'clock, that is 3 a.m. to about 5 a.m. inshallah. So within that period, it's assumed to be the last portion of the night. So it is the best time for you to wake up, observe your ibadah and pray to Allah. May Allah accept our ibadah.
The second one is also in English, Dr. Malam, please. I want you to talk to us about zakat on our work. Kuma ka sa da kudi ke nan, ai musu bayani ku fitar zakat.
Gaskiya ne, this issue of zakat, I think we discussed it in the evening session after Maghrib yesterday. It is very pertinent for us to know that we will be more blessed in our wealth when we focus on giving the alms charity in our wealth. That is the zakat. If one has what is equivalent to 20 grams of gold, then it is expected that one gives out the zakat out of it, which is equivalent to 15 million I think the root is here tonight. 165,040 naira. So if you have a wealth that worth this amount mentioned, as at now, that means your wealth is due for zakah. So you calculate by next year, if the wealth did not go below that nisab, then you are going to give out 2.5% of your wealth, which is 1/40. And if your wealth is not as much as this, you can measure it, or you can take the equivalent of silver. It is not only gold that is being used for calculation on of zakat. So you can make your own conversion with silver. And the equivalent of silver that worth zakat as at now is about 2 million naira. So anybody that is having a wealth that worth 2 million naira, then he should count himself by next year this time. The wealth, if it goes above that amount, or if still within that range, then you are going to give out the 1/40% of it, inshallah. Mm. And also for those that are having animals, the 8 categories of animals that Allah mentioned in the Quran, the camel, the male and the female, the cow, male and the female, then the sheep, the ram and the sheep, then the goat and the he goat. They are to give out when they reach the certain number that Sharia lays on them. And if you are a farmer, that you are deep in agricultural products, if it has what we call khamsatu awsuqin, then you have to give out arms wealth in it. Wallahu a'lam.
Now, assalamu alaikum. Malam yake a wajen wa'azi na maza jiya kenan ta yi maganar Mr. Dubai, amma wanda ya faɗa min ya ce ya manta ko waliyar Mr. Dubai ne, muna roƙo a tuna mana.
To, wannan zan ba da shawara, dama na so in faɗi aka gama cewa a yi ƙoƙari waɗannan karatu da kuka ji malam ya yi da sauran karatuttuka, alhamdulillah ga shi ana ɗauka ta yadda mutum zai iya komawa ya zaki saurara. Irin waɗannan da za ku ga an faɗi wani magana, ko an faɗi wani addu'a, ko wani zikiri, ba lallai mutum ya iya riƙe shi ko ya rubuta shi ba, amma ka je ka sake saurara at your comfort, then you can easily recopy it and memorize it. To ina ganin zai yi kyau mu je mu same su mu saurara, kuma na san duk wanda ya samu Malam Umar insha Allah duk zai same su, da audio din da video din zai iya samu. Sai zai sake bibiya, kuma za ka iya amfanar da wasu ma. Liyuballi shahidin al-ghaib, ko? Those that are present should relate it to those that were absent. A ciki akwai sayyidul istighfar, wanda muka yi mentioning. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, idan mutum yana yi, in Allah ya ga komai girman zunubin shi, Allah zai yafe shi. Shine Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن شاء الله إذا مت هنا من يتولى الدعاء لوكس بان لوكسي الله زي غافر تامس ذنبي شو الله أعلم.
يا عند ما لك بياني أحكم تبيع الدعاء إيش في الباب الحج زكريا كي يعرف يا سورة أبوك ثم واسم هذا الجيا kaga insha Allah zaki wannan addu'a ka ci na wannan ko insha Allah an gama za ka ci turaro Allah ya samu dashi
amin
wannan ya zama tambaya na karshe da kake in ana sallar walaha wadha ke ko ana sa sura kuma wani sura kake sawa
na'am dukkan salloli da ake yi na nafili to babu shari'in cewa sai sura kaza. Haka ni ma malamai suka ce duk wanda ka je yana bada wani nafila cewa sai sura kaza ko adadi kaza, to alaman wannan nafilar ba ta sunna bace. Idan mutum zai sallar walha, shine sallar da ake yi da hanci, to duk suran da Allah ya sanashe ka kana iya karantawa. In za ka iya karance Baqara gaba ɗaya ka karanta. In qul huwallahu Allah ya sanar da kai ka karanta duk wanda kai ya yi. In ma mutum bai iya ba, to yin yayi Fatiha ma kadai sallar shi ta yi insha Allah. da haka mutum ya karanta duk suran da ya tsawaka dukkan sa alqur'ani ne kuma dukkan Allah yana aini wato ba mutum lada akan su ya karanta su Allah ya sa mu dace
na ce na karshe amma wannan tambayar da nake yi wata tambayar da ku bari ni tsara na karshe na sallah kar yau yace tana sallah gidan da ana bukata masallaci kuma liman na sallah a masallacin ita tana cikin gidan kana bin liman sallah kenan sai yace a bayan da take bin liman sallah sai bai gama ba wato da ko an dauke wuta ko da wani ya faru yaya za ka cika sallar ka ko mai ya samu sallar ka
na batu game da mata su bi sallah daga gidajensu ba kowace mace ne za ta iya bin sallah daga gidanta ba mujarradin kana jin murya sai in wato muryan da liman ke amfani da shi ba tare da amfakuwa ba yana kaiwa zuwa gare su sai sa za ku ga ake samar da wuraren sallar mata yanzu a masallatai kaga yanzu misali ana sallah a cikin masallacin nan idan da abun magana zai dauke don Allah yadda duk wacce take a bangaren mata za ta iya jin muryar liman kai tsaye amma duk gidan da yake nesa da masallaci to sauraron murya daga nesa kadai ba daidai bane mutum ya rinka bin sallah saboda shi saboda irin wannan lalura amma wasu malamai na cewa wacce ta samu kanta irin wannan yanayi daga inda ta daina jin muryar liman ita sai ta ci gaba ita kadai kaga ta koma tana yin sallan fard kenan bayan ta fara jami'i ko ta fara jama'a shi yasa ba a son irin haka din domin waɗannan amsakuwan babu garanti musamman a irin ƙasar wadda kayan haske yana iya tsini a koda yaushe wallahu ala wa ala
na Allah ta mu dace sai mu ga ka Allah saboda lokaci muna ƙara addu'a wa malam Allah ya ƙara da kai
amin
malam Abdullahi bayan Allah ya ƙara da kai amin sukka mu da wannan sabo da gaba da Allah ya ƙara da kai Allah ya wa kowa aliya na da ba mu kana da dawo malam Allah ya koma da kai da lafiya Allah ya biya da wanda da ambata ne a wannan abuje shi ma yawa ai shiru kawai yawa ma cikin da zai akwai manyan dalibai ko akwai yara da dalibai to kai in manyan dalibai kake tun da kake kan ce kai malam ne ko Allah ya da mu dai za ku bada ina ina hakan da wato a hakan da wato Allah ba na amin bana da zuwa ko bana ba da yin hakan da wato saboda Allah ya ba mu inna anta rahab اللهم صل لنا ما قدمنا وما اخرنا وما شرنا وما اعلنا وانت اعلم منا لا رب العالمين يا عبد الرحمن سبحان ربنا رب العالمين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين